وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا انوا مسلمي منا غوديا غا الله مدوكاكين سركي دا يتارا مو ا cikin wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan masallaci masjid as-siddiq a wannan anguwa mai albarka ta mu ta zariya domin fara tafsirin alqur'ani mai girma a yau idan ban manta ba muna 21 ga watan sha'ban wanda ya daidai ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 20 ga watan 2 miladiyyar Isa alaihi salam shekara ta 2045 mu sani cewa ƴan uwa musulmi duk mutumin da zai zo ya zauna domin ya saurari karatu na alqur'ani mai girma ko domin ya saurari abinda Allah madaukakin sarki yace abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to babu shakka wannan mutumin yana cikin ibada ibada wadda take mai girma wanda Allah madaukakin sarki zai rubuta mishi lada wanda babu wanda ya san iyakarta sai shi dan haka yana daga cikin ibada mutane su dage a wajen zuwa wajejen karatu domin ibada ce wanda tana da gwabi sosai Allah madaukakin sarki ya tana da lada wanda ba ta da iyaka ga wa'annan mutanen hadisi ya tabbata daga Abu Huraira dalla ta kara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mastama aqamun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa hafathumul malaika wannan baya in Allah kashi bai in Allah kashi nan baya wa hafathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man 'inda Abu Huraira yake ba mu labari a cikin wannan hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da babu wasu mutane da za su zo su zamna a wurin da ake karanta littafin Allah a cikin wasu dakuna daga cikin dakin Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa nazalat alaihi musakina wannan mutanen sai wata irin nutsuwa ta lullube su wa ghashiyatuhumur rahma sannan sai Allah madaukakin sarki ya sa wata rahama daga wajen shi ta lullube su wa hafathumul malaika haka mala'iku da su zan kewaye wa'annan mutanen wa zakarahumullahu fi man 'inda kuma Allah madaukakin sarki zai zanki ambatan mutanen da suke zuwa domin sauraron karatu a wajen mala'iku al-imam an-nawawi a kalkashin wannan hadisin yake cewa ai zakarahumullahu mubahatan Allah madaukakin sarki zai zanki ambatan su mubahatan wa iftikharan bihim Allah madaukakin sarki yana mai alfahari da abun da suka zo suna yi na sauraron littafin Allah Allah madaukakin sarki zai zanki yaba wa'annan mutanen a gaban mala'iku domin cewa ganin sun yi kokari domin sun zo sun zamna suna sauraron littafin Allah haka hadisi ya tabbata daga Abu Huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya'qadu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaika babu wasu mutane da za su zamna a wani wuri suna ambatan abinda Allah madaukakin sarki yace illa hafathumul malaika wa annan mutanen sai mala'iku sun lullube su wa ghashiyatuhumur rahma sannan rahamar Allah madaukakin sarki za ta lullube su wa nazalat alaihimus sakina haka kuma nutsuwa za ta sabko ga wa'annan mutanen wa zakarahumullahu fi man 'indahu Allah madaukakin sarki zai ambace su a wajen mala'iku domin cewa su wasu mutane ne wanda sun yi kokari sun zo sun zamna domin a karanta musu littafin Allah a cikin wani hadisi da ya tabbata wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yake ce musu ma ghanimatu majalisiz zikr mutanen da za su zo su zamna domin ayi ambatan Allah madaukakin sarki wana irin kaso ne na lada wana irin tagomashi ne za su samu wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ghanimatu majalisiz zikr abinda mutane za su samu idan sun zamna wajen da ake ambatan Allah aljannatul janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannati wa annan mutanen Allah madaukakin sarki zai sakanka musu da ita musani cewa ƴan uwa musulmi shi alqur'ani wani littafi ne wanda ya zo da wata gaskiya ya zo kuma yana mai bayanin wannan gaskiya Allah madaukakin sarki ya samkar da alqur'ani ga bawan shi da kuma manzon shi amintacce wanda shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba saboda shi alqur'ani ya kasance shiriya ne ga mutane ya kasance shiriya ne ga aljannu gaba daya wannan alqur'ani shine zai iya hidda mutane daga cikin duhu na zalunci daga cikin duhu na shirka ya haskaka musu zuwa ga haske na imani da haske na gasganta Allah madaukakin sarki duk mutumin da yayi ruku da alqur'ani mai girma hakika wannan mutumin yayi ruku da wata igiya kakkabra wata igiya wadda ba za ta katse ba wa hudiya ila siratin mustaqim hakika duk mutumin da yayi ruku da alqur'ani mai girma yayi ruku da Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi zuwa ga hanya wadda take miƙaƙa Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin alqur'ani mai girma yake cewa qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin hakikanin gaskiya ya zo muku daga wajen Allah madaukakin sarki wani irin haske wa kitabun mubin da wani littafi mabayyani yahdi bihi allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam Allah madaukakin sarki yana shiryar da wannan alqur'anin wanda ya nemi hanya Allah madaukakin sarki wa yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur haka Allah madaukakin sarki zai entar da mutane da wannan alqur'anin daga duhu na zalunci zuwa ga haske bi'iznihi da iznin Allah madaukakin sarki wa yahdihim ila siratin mustaqim sannan zai shiryar da mutane zuwa ga hanya wadda take miƙaƙa haka ɗan uwa musulmi shi alqur'ani mai girma Allah ya sanya shi cewa ya fi duwan littafi da Allah madaukakin sarki ya sabko ko ya fi duwan littafi wanda Allah madaukakin sarki ya ba wani annabi dan haka duk shari'o'in da suka gabata to Allah madaukakin sarki ya soke wannan shari'o'in yanzu babu wata shari'a da mutum zai yi aiki da ita ya tsira a rayuwar shi ta duniya ya tsira a rayuwar shi ta lahira sai idan mutum yayi riko da alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yake cewa wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq muka sabkar maka da littahi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi domin ya gazganta littattafan da Allah madaukakin sarki ya sabkar na gaskiya bayan an sabkar da alqur'ani mai girma Al-Hafiz Ibn Kathir a kalkashin wannan aya yake cewa fa huwa aminun wa shahidun wa hakimun ala kulli kitabin qabla shi alqur'ani mai girma wani littafi ne da yake shaida akan duk wani littafi da Allah madaukakin sarki ya sabkar bayan an sabkar da alqur'ani mai girma mu sani cewa ɗan uwa musulmi alqur'ani mai girma da karanta alqur'ani mai girma da neman fassarar alqur'ani da abinda Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin shi wannan abu ne wanda yana da alaka da rayuwar mu ta duniya da rayuwar mu ta lahira babu yadda za a yi rayuwar mu ta duniya ta inganta mu ji dadi mu hole yadda muke so haka babu yadda za a yi rayuwar mu ta lahira ta yi dadi mu samu aljanna mu samu yadda muke so dole ne sai mun yi riko da alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yake cewa inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira lalle shi wannan alqur'ani mai girma yana shiryar da zuwa ga hanya wadda ita ce miƙaƙa wadda ita ce hanya kakkabra sannan yana mai bishara ga masu imani wanda suka aikata aiki nagari cewa anna lahum ajran kabira lalle su suna da lada wadda take mai girma a wata ayar Allah madaukakin sarki yake cewa wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna sabkarwa daga cikin alqur'ani abinda waraka ne sannan rahama ne ga masu imani wala yazidu adh-dhalimina illa khasara babu abinda za ya kara ma az-zalimai wanda suka kangare ma Allah madaukakin sarki illa khasaran sai asara da rishin rabo Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a lokacin da aka karanta ma aljannu alqur'ani suka yi imani suka miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljin kace lalle ni an mun wahayi wasu daga cikin mutanen aljannu wasu daga cikin aljannu sun ji alqur'ani mai girma fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban sannan suka ce lalle mu mun ji wani alqur'ani mai ban mamaki yahdi ila ar-rushdi fa amanna bihi aljannu suka ce lalle shi alqur'ani yana mai shiryarwa ne zuwa ga yahdi ila ar-rushdi yana shiryarwa ne zuwa ga hanya ta shiriya fa amanna bihi sai muka yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahadan lalle mu ba za mu taba yin shirka ba da Allah madaukakin sarki ba za mu taba hada shi da wani a wajen bauta ba wannan ayoyi ɗan uwa musulmi suna nuna mana cewa duk abin da muke nema na rayuwar mu ta duniya ta yi dadi da rayuwar mu ta lahira wasu abubuwa ne wanda ba za su taba tabbata ba in dai mun ce mun shaida cewa Allah madaukakin sarki shine abin bautawa har sai mun yi aiki da alqur'ani mai girma mun yi aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin yana rawa sosai al-imamu sa'idi yake cewa innal ladzina yatluna kitaballah lalle wa'anda suke ambatan Allah madaukakin sarki innal ladzina yatluna kitaballah musani cewa alqur'ani mai girma shine da'a wadda tahi kowace da'a wadda bawa zai duk mutumin da yake so ya samu kusanci ga Allah madaukakin sarki duk mutumin da yake so ya samu rabo a wajen Allah madaukakin sarki to Allah ya sanya alqur'ani ya kasance shine da'a wanda mutum zai yi ya samu alkhairin duniya ya samu alkhairin lahira sannan karanta ayoyin alqur'ani ana masu neman ma'anar su ana so a gane mi Allah madaukakin sarki yace wannan shine babban rabu wanda bawa za ya samu Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladzina yatluna kitaballah lalle wa'anda suke karanta littafin Allah wa aqamus salah suka tsaida sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suka bada daga cikin abinda muka arzuta su sirran wa alaniyatan suka bada a bayyane suka bada a boye yarjuna tijaratan lan tabu lalle su wa'annan mutanen za su samu wani kasuwanci wanda ba zai taba yayi ya suna da wani kasuwanci wanda kasuwancin nan ba zai taba kariya arziki ba za ta samu wannan kasuwancin ba Allah ya ce liwafiyahum ujurahum saboda Allah madaukakin sarki ya sakan ka musu da ladaddakin su wa yazidahum min fadlihi Allah madaukakin sarki ya kara musu daga falalarshi innahu ghafurun shakur lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne sannan shakurun Allah madaukakin sarki mai godiya ne akan abubuwan da wa'annan bayin suka aikata al-imam as-sa'idi a kalkashin wannan aya yake cewa innal ladzina yatluna kitaballah lalle wa'anda suke karanta littafin Allah yace ayyat yatatabba'unahu fi awamirihi fayamtasilunaha sune mutanen da suke bin mi Allah madaukakin sarki yace ayi sai su aikata wa fi nawahihi fayatrukunaha menene Allah madaukakin sarki yace a bari sai su bari wa fi akhbarihi fayusaddiqunaha wa ya'taqidunaha abunda Allah madaukakin sarki ya bada labari na cikin alqur'ani mai girma suna masu imani da shi sannan suna masu gasgantawa wala yuqaddimuna ala ma khalafahu min alaqwal da abunda zai saba ma alqur'ani mai girma ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su taba yin wannan abun ba wa yatluna aidan alfazahu bi dirasatihi wa ma'ani sannan su ne wa'ansu mutane wa'anda suna karanta lafuzzan alqur'ani mai girma suna tuntunin shi a tsakaninsu domin su gane ma'anar da take ciki bi tatabbu'iha wa istikhrajiha suna bin ma'anonin alqur'ani mai girma suna hiddoma mutane wa'annan ma'anonin su ne Allah madaukakin sarki yace lalle wa'annan mutanen yarjuna tijaratan lan tabur hakikanin gaskiya suna tare da wata kasuwanci wadda babu karewa arziki a cikin wannan kasuwancin misali cewa ɗan uwa musulmi duk mutumin da zai zanki neman hukuncen Allah madaukakin sarki yana neman sirri na bayani da alqur'ani mai girma ya zo da shi wannan babi ne kofa ce wanda za ta buɗa ma bawa ya fahimci littafin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake ba mu labari cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun shi alqur'ani mai girma wani littafi ne wanda muka safkar a gare ka yana mai albarka liyadabbaru ayatihi domin mutane su zangi lura a cikin ayoyin shi waliyatadhakkara ulul albab sannan da alqur'ani ne ma'abuta hankali ma'abuta nutsuwa ma'abuta tunani suke yi ma junan su wa'azi al-imam az-zarkashi a kalkashin wannan aya yake cewa wa man lam yakul lahu ilmun wa fahmun duk mutumin da bai da ilimi bai da ganuwa wa taqwa duk mutumin da bai da tsoron Allah wa tadabbur ba ya lura a cikin abun da yake karantawa na alqur'ani lam yudrik min ladhdhati alqur'ani shay'a al-imam az-zarkashi yake cewa duk mutumin da bai tsayawa ya zanki lura mi Allah madaukakin sarki yace a cikin littafin shi kawai karantawa kadai yake yana wucewa al-imam az-zarkashi yace wannan mutumin ba zai taba dandana menene ake ce madadin alqur'ani ba duk mutum idan yana so ya ji dadin alqur'ani idan kana so idan an karanta zuciyarka ta samu nutsuwa idan kana so idan an karanta ka samu imani ka samu ganuwa to dole sai mutum ya zauna a makaranta an fassara mishi menene alqur'ani madaukakin sarki yake kumshe da shi na bayani Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi sun kasance idan sun karanta alqur'ani mai girma suna tsayawa suna lura menene Allah madaukakin sarki yace a kalkashin wannan ayat Abu Zarr kan Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa wataran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin qiyamul layl lokacin da manzo Allah ya zo wannan ayar in tu'adhibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim manzon Allah yayi ta karanta wannan ayar har sai da alfijiri ya hito har sai da sahiya ta hito saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana lura da ma'anar da wannan ayar take doka haka ibn mas'ud yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa mun kasance a cikin munusu habbai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana aya 10 ba za mu wuce wannan aya 10 ba lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihin ba za su wuce wannan ayar guda 10 ba har sai sun gane ma'anar wannan ayoyin guda 10 wal 'amala bihin sannan sai sun yi aiki da wannan ayoyin guda 10 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu ku sani cewa ƴan uwa musulmi alqur'ani mai girma bai takaita ba kadai da a karanta a wuce alqur'ani mai girma wani abu ne wanda yana so idan an karanta a tsaya a nutsu menene Allah madaukakin sarki yake bayani a cikin abinda muke karantawa ar-raghib al-asfahani yake cewa ashrafu sana'atin yata'ataha al-insan yace babu wata sana'a mai albarka wata sana'a wadda babu kariyar arziki a ciki wadda mutun zai yi wannan sana'a kamar tafsirul qur'an kamar bawa ya zauna inda ake fassara alqur'ani mai girma domin ya gane ma'anonin da Allah madaukakin sarki yake bayyanawa a cikin wannan alqur'ani wannan sana'a da muka sa kanmu wannan sana'a ta fassara alqur'ani mai girma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu akan wannan sana'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana wannan sana'ar tamu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya sanya mana ikhlasi a cikin abun da zamu karantawa na alqur'ani mai girma zamu fara tafsirin alqur'ani mai girma da ni da dan uwa malam hasan zamu fara insha Allah daga suratul mujadala sai mu yi kasar insha Allah malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا يستطيع فيطعام 60 مسكينا تلك حدود الله ولتعين عذاب أليم.
wannan sura ana ce mata suratu al-mujadila, ana ce mata suratul mujadila saboda Allah madaukakin sarki ya bude suran ne da labarin wata mata wadda ake ce mata Khawlatu bintu Sa'laba, da ita da mijinta wanda ake ce mishi Aws ibn Samit. Ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kai mishi koken matsalar da suka samu tare da mijinta, shi yasa ake ce masuran suratu al-mujadila, ay suran matar da tazo tana muhawara a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya faru da ita da mijinta. Wanda suka tafi akan wannan sura ana ce mata suratul mujadila akwai al-imam Fairuz Abadi a cikin littafin shi Basairu Zawit Tamiz da Ibn Ashur a cikin littafin shi na tafsirin al-Qur'ani mai girma. Wannan sura sura ce wadda take madaniya, malaman tafsiri sun tafi cewa sura ce wadda take madaniya, duk da wasu malaman tafsiri suna ganin cewa ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, wannan sura wannan aya ce wadda ta sabka a garin Makka. Wasu malaman tafsiri kaman al-Imam al-Mawardi a cikin littafin shi na tafsiri suna ganin cewa wannan ayoyi guda goma na farkon wannan sura su ne suka sabka a garin Madina, amma dukkanin sauran ayoyin kuma guda goma sha biyu sun sabka ne a garin Makka. Amma magana wadda ta inganci shi ne cewa malaman tafsiri sun ittifaki a cewa wannan sura sura ce wadda take madaniya, dukkanin ta surar ta sabka ne a garin Madina. Malaman da suka yi ijma'i akan cewa wannan sura ce madaniya akwai Ibn Atiyya da al-Imam al-Qurtubi da Ibn Ashur da al-Imam at-Tantawi a cikin littafin shi na tafsiri na tafsirin al-Qur'ani mai girma. Wannan sura tana da wasu manhohi guda uku zuwa hudu, abinda ake cewa maqasidus sura. Abu na farko shine sura za ta yi mana bayanin hukuncin zihari. Zihari wani abu ne da Larabawa suke yi tsakankanin su da matansu a lokacin jahiliya, ma'ana mutum zai dubi matar shi ya ce mata ke a waje na tamkar bayan ma'aifiyata ne, bi ma'ana zai ce ma matar shi ta haramta a gare shi, idan dai zai iya kwanciya aure da ma'aifiyar shi to ita ma matar shi zai iya kwanciya aure da ita. To ayat ta zo ta yi mana bayani ne suran ta zo ta yi mana bayani ne akan hukuncin wannan abun da Larabawa suke gaya ma matansu a lokacin jahiliya. Abu nabi wanda surar take yin bayani shine tona asirin munafukai da bayanin batansu, sannan da maganganu marar dadi da wasu halaye mara kyau wa'anda suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na uku suran ta zo ta yi mana bayani ne akan wasu ladubba wanda ya kamata a ce kowane musulmi ya yi kokarin yin aiki da wa'annan ladubban. Wannan surar tana da wasu mawdu'ai wanda surar take so ta tattauna akan su. Mawdu'i na farko shine labari akan matar da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana yi mishi bayanin abin da ya kasance tsakaninta da mijinta na zihari. Mawdu'i na biyu wanda surar take so ta yi bayani akan shi shine labari koko ambatan wa'anda suke ƙetare dokokin Allah, wa'anda suke ƙetare dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da bayanin kuma abinda Allah madaukakin sarki ya tanada musu na uquba a ranar tashin alkiyama. Abu na uku wanda surar take bayani akan shi shine surar tana nuna mana cewa lalle ilimin Allah madaukakin sarki ya yawalta, sannan babu wani abu da yake boye mu Allah madaukakin sarki. Abu na hudu da surar take yi mana bayani shine abinda ake ce ma munajat. Idan sahabbai sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin yayi musu bayani na wasu ayoyi da wata irin magana ce ya kamata su zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi bayani. Abu na biyar da surar take bayani akan shi shine bayanin ladubba na zama majalisa, bayani na ladubba na zama a wurin zama na mutane. Abu na shidda da surar take bayani akan shi shine ambatan wasu sufufi na munafukai wa muwalatihim lil yahud wanda suka jibinci yahudawa wa halafihim alal kadhib, ga yadda su kuma wa'annan munafukan suke rantsewa akan abun da ba gaskiya bane kuma sun tabbatar da haka. Sannan surar za ta yi bayani ne akan ambaton Allah da munafukai suka bari, sannan menene Allah madaukakin sarki ya tanada musu na uquba. Allah madaukakin sarki yake cewa qarsami Allah, haqiqa Allah madaukakin sarki ya ji qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, maganar matar da take muhawara da kai a cikin sha'anin mijinta, wa tashtaki ila Allah, kuma tana kai ƙara zuwa ga Allah madaukakin sarki, wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah madaukakin sarki yana jin abinda kuke tattaunawa akan shi, inna Allah sami'un basir, lalle Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma mai gani ne. Alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim, wa'anda suke yin zihari daga cikinku game da matansu, ma hunna ummahatihim, matansu ba uwayensu bane ba, in ummahatuhum illa allai waladnahum, uwayensu kadai su ne matan da suka haife su, wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura, kuma lalle su wa'anda suke yin zihari ga matansu suna fadar wata magana mugunyar magana, sannan suna fadar ƙarya wadda take tsagwaranta, wa inna allaha la'afuwun ghafur, lalle Allah madaukakin sarki mai la'afuwun, Allah madaukakin sarki mai yahowa ne, ghafurun mai gafara ne. Walladhina yuzahiruna min nisa'ihim, wa'anda suke yin zihari ga matansu, thumma ya'uduna lima qalu, sannan suna komawa akan abinda suka yi, summa ya'uduna lima qalu, sannan suna so su warware maganar da suka yi, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, to su entar da baiwa mace ko namiji tun kamun su sadu da matansu, dhalikum tu'azuna bihi, Allah ya ce wannan shine abin da ake yi muku gargadi da shi, wallahu bima ta'maluna khabir, Allah madaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa masani ne. Faman lam yajid, Allah ya ce duk mutumin da bai samu bai wanda zai yanta ba, fasiyamu shahrayn mutatabi'ain, to sai yayi azumin wata biyu a jere, min qabli an yatamassa, tun kamun ya sadu da matar shi. Faman lam yastati, Allah ya ce wanda bai iya ba, fa it'amu 60 miskinan, to ya ciyar da miskini 60, dhalika litu'minu billahi wa rasuli, Allah madaukakin sarki yace wannan bayanin da muka yi domin ku yi imani da Allah ne da manzon Allah, wa tilka hududullah, wa annan dokokin Allah ne, walil kafirina adhabun alim, kuma lalle ga kafirai akwai azaba wadda take mai radadi. Allah madaukakin sarki ya bude mana wannan surar da labarin Khawlatu bintu Sa'laba, ita ce matar da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana mai yi mishi bayanin abin da ya kasance tsakaninta da mijinta, bayan cewa ta tsuha kuma cewa suna da ƴaƴa masu yawa a tsakaninsu, sai ya ce mata anti alayya ka zahari ummi, idan dai na ƙara kwanciyar arme da ke to kamar nayi da ma'aihiyata ne. Larabawa idan suka gaya ma matansu wannan maganar a lokacin jahiliya, to wa'annan matan sun haramta gare su har abada. To lokacin da mijinta Aws ibn Samit ya gaya mata wannan maganar, sai ta ji tsoron rabuwa da shi, tan rugo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana neman Allah madaukakin sarki ya kawo mata mafita tana neman Allah madaukakin sarki ya tabbatar mata da aurenta tsakaninta da mijinta shine tazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana gaya mishi abinda mijinta ya gai wanda abu ne wanda sun sani a lokacin su wanda abu ne wanda sun sani a lokacin su na jahiliya idan aka gaya ma mace idan namiji ya gaya ma mace wannan to wannan arme babu shi a tsakanin su da shi da ita babu arme a tsakanin su da babu arme a tsakanin su da ita bayani kaman karan shi yayyawa aje shi kawai ne haka kawai a bar shi idan mata su idan namiji ya gaya ma matar shi wannan a lokacin jahiliya to babu arme a tsakanin su a ni ne na fidda shi kaman baya karan nashi yayyawa sosai a bar shi gobe sai a gyara insha Allah a kashe shi ana dan jibo
a bar shi
dama gudan ba a bar shi kawai a lokacin jahiliya idan namiji ya gaya ma matar shi wannan magana to babu arme a tsakanin su yayi babu arme a tsakanin su da shi har abada shine ta rugo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana mai kai kuka zuwa ga Allah Allah ya kawo mata mafita shine hadisi ya tabbata daga Aisha radiyallahu anha ta kara tabbata a gare ta hadisin al-Imam Ahmad da Ibn Majah da Nasa'i hadisin da suka fitar Aisha take cewa alhamdulillahi allazi wasi'a sam'uhu al-aswat godiya ta tabbata ga Allah da jin shi yana riskar kowane ji take cewa laqad ja'atil mujadilatu inda an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqiqa Khawlatu bint Sa'laba ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana mai kai mishi kuka akan abun da ya faru da ita da mijinta Aisha ta ce wa kuntu fi nahiyatin min al-bayt na kasance a cikin wani bangare a cikin gida yakhfi alayya ba'd kalamiha take cewa wani abun ma da take gayi ni bana jin abun da take gayi sai gashi Allah madaukakin sarki ya sabkar da wahayi قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الله مدوكاكين سركي حقيقه ياجي labarin maccan da tazo a wajenka tana mai kai kuka zuwa ga Allah akan abun da ya faru da ita da mijinta shine Allah madaukakin sarki yace lalle kam yaji abun da Khawlatu bint Sa'laba take kai kuka zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah zai ba mu labarin yanzu abin da ya faru Allah yake cewa allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim larabawa da suke ce ma matan su idan sun bata musu rai ke a wajena tamkar gadan bayan ma'aifiyata ne ma'ana idan suka gaya ma matan su wannan magana to matan sun haramta daga gare su har abada shine Allah madaukakin sarki yake cewa ai matar mutum ba za ta taba kasancewa ma'aifiyar shi ba domin ya furta wannan magana Allah yake cewa in ummahatuhum illa allahi waladnahum uwayensu kadai sune matan da suka aihe su wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura kuma lalle su suna gayin wata magana ne magana wadda tayi muni sannan suna gayin ƙarya saboda matar mutum ba za ta taba kasancewa ma'aifiyar shi ba dan ya ce mata idan na rabe ki ko nayi kwanciyar arme da ke tamkar nayi da ma'aifiyata ne Allah ya ce wannan zance ne wanda yayi muni sannan ƙarya ce wadda take tsagwaranta wa inna allaha la'afuwun ghafur kuma Allah madaukakin sarki mai rahama ne mai gafara ne akan abubuwan da mutane suke aikatawa sai Allah yanzu zai bayyana mana duk mutumin da ya furta ma matar shi wannan kalmar to idan kuma yana so ya dawo ya ci gaba da zaman arme da ita to wani hukunci ne shari'a ta tanada sai Allah yake ce mana wallazina yuzahiruna minkum min nisa'in wa'anda suke ce ma matan su idan mun rabe ki kamar nara bi ma'aifiyata ne Allah ya ce summa yauduna lima qalu sannan kuma suna so su zo su ci gaba da zaman arme da matan su suna masu kwanciyar arme da su anan summa yauduna lima qalu malaman fiqihu suna da maganganu guda uku magana ta farko shine summa yauduna lima qalu sai su ta maimaita wannan magana kamar mutumin da zai ce ma matar shi ke a waje na tamkar ma'aifiyata ce a wajen kwanciyar arme sai ya ta maimaita wannan magana wanda suka tafi akan wannan tafsirin shine Dawud az-Zahiri da Ibn Hazm suna ganin summa yauduna lima qalu ai mutumin da zai ta maimaita wannan magana magana ta bi summa yauduna lima qalu sannan mutumin da ya furta ma matar shi wannan magana ya rike ta kuma ya ki sakin ta saboda a lokacin larabawa idan ka furta ma matarka wannan magana to za ku rabu ne har abada amma ana samun wasu bayan sun furta magana kuma sai su rike matan su ki sakin su wannan shine magana al-Imam Ash-Shafi'i akwai magana ta uku thumma yauduna lima qalu sannan su dawo suna so su warware abinda suka gaya ma matan su ma'ana suna so su ci gaba da zaman arme da su kuma suna so su ci gaba da kwanciyar arme da su wannan kuma magana ita ce wanda malaman tafsiri suka inganta wannan ita ce magana al-Imam Ahmad ibn Hanbal da al-Imam Malik suna ganin cewa summa yauduna lima qalu mutumin da zai furta ma matar shi cewa idan nayi kwanciyar arme da ke kaman nayi ne da ma'aifiyata to idan mutun ya furta ma matar shi wannan magana kuma yanzu yana so su ci gaba da zaman arme su ci gaba da kwanciyar arme shine Allah madaukakin sarki ya ce to fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa idan yana so su ci gaba da kwanciyar arme da shi da matar shi to ya intar da baiwa wannan baiwai ta kasance musulma ce koko wadda ba musulma ce ba Allah madaukakin sarki sai ya bar hukuncin abu ne sai Allah ya ce raqaba ba tare da an bayyana cewa ba bai wadda za a inta dole sai ta kasance mai imani ce sai Allah ya ba da zabi idan mutum yana so ya koma zuwa ga matar shi su ci gaba da zaman arme to ya zamanto wajibi ya inta baiwa mu'mina koko wadda ba ta da imani sai Allah ce zalikum tu azunani wannan shine abin da ake muku hannunku mai sanda da shi shine abin da ake tsoratar da ku da shi shine abin da ake yi muku wa'azi akan shi wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa masani ne sai Allah madaukakin sarki yace faman lam yajid to duk mutumin da bai samu bai wanda zai yanta ba fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamasa sai mutum yayi azumi na wata biyu jere ba tare da ya tsaya ya huta ba shahrayn mutatabi'ain anan ana nufin da su al-ashhurul qamariyya kwanan musulunci watan musulunci zai iya yin 28 zai iya yin 29 kenan idan mutum zai yi azumin wata biyu jere bai zamanto dole sai ya azumin kwana 60 ba zai iya yin 62 zai iya yin 64 idan watan yayi kwana 28 duk mutumin da yake so ya koma zuwa ga matar shi su ci gaba da mu'amalar arme to idan bai samu bai wanda zai yanta ba Allah madaukakin sarki yace to yayi azumi na wata biyu jere Allah yace faman lam yaji duk mutumin da bai iya yin azumi na wata biyu jere fa it'amu 60 miskinan Allah madaukakin sarki yace to ya ciyar da miskini 60 malamai suna ganin cewa ciyar da miskini 60 ba shine ba ka tara mutum 60 ka basu abinci a'a kowane mutum za ka doki daidai abin da an san idan an dafa shi zai ishe shi misali kowane mutum za a doki rabin kilo ko kilo guda na shinkafa a bashi wannan shine abin da Allah yake cewa fa it'amu 60 miskinan ya ciyar da miskini 60 Allah ce zalika litu'minu billahi wa rasuli Allah ce wannan hukuncin da muka sanya domin mutane su yi imani ne ga Allah kuma su yi imani da manzon Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa tilka hududullah wa'annan dokoki ne na Allah walil kafirina azabun alim kuma lalle ga mutanen da suke kafirce ma ayoyin Allah madaukakin sarki suke ketare iyakar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wa'annan mutanen Allah madaukakin sarki ya tanada musu azaba wadda take mai radadi malamai suka ce idan mutum yana so ya koma ga matar shi bayan ya furta mata cewa idan yayi kwanciyar arme da ita kamar yayi kwanciyar arme ne da ma'aifiyar shi to idan yana so ya ci gaba da mu'amalan arme da ita zai antar da bawa idan bai samu bawa ba sai yayi azumi na wata na kwana 60 idan bai iya yin azumi to ya ciyar da miskini 60 kowanne miskini a bashi daidai abunda idan an dafa zai ishe shi shine ya bashi rabin sa'i ko ya bashi sa'i guda daidai abincin da dai al'umma suke rayuwa akan shi wanda an san idan aka dafa zai ishi wannan mutumin wannan hukunci da Allah ya jero guda uku sai idan ka kasa yin entar da bawa da baiwa ne tukwana zaka yi azumi sai idan ka kasa yin azumi ne tukwana zaka ciyar da miskini 60 ashe wannan hukuncin da Allah madaukakin sarki ya zana mutum ne zai bi su tun daga na farko har zuwa matakin karshe idan ya kasa entar da baiwa sai ya azumin wata biyu idan ya kasa yin azumin wata biyu sai ya ciyar da miskini 60 malamai suna ganin mutumin da ya sadu da matar shi bayan yana cikin azumin ya fara yin azumin kuma sai ya sadu da matar shi to wannan mutumin malamai suna cewa ya saba ma Allah madaukakin sarki wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Ikrima ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi na yi saduwar arme da matata bayan cewa na haramta ma kaina ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi ma hamalaka ala hadha akramaka Allah manzo Allah yace mishi menene yasa ka kai wannan Allah ubangiji ya rahamshe ka da rahamashi wannan mutumin sai yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'aytu khalkhalaha fi daw'il qamar ya ga kulliyatta ne kulliyar kamar watan kaman hasken wata sai ta fitine shi har ya kwance arme da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi kada ka koma yin kwanciyar arme da ita har sai idan ka kare azumin ka na kafara a lokacin nan ne matar take halitta a gare ka take zamantowa yanzu cewa zaka iya kwanciyar arme da ita malamai suna ganin misali mutumin da yake da mace hudu sai ya shigo gidan ran shi a bace sai ya ce musu idan na sake kwanciyar arme da ku kamar nayi ne da ma'aifiyata idan ya gaya musu wannan maganan ne a su duka lokaci daya to zai yi kafara guda ne amma idan ya bi kowace ne daga cikin su yana gaya mata kowace ya gaya mata daban-daban to malamai sun ce zai yi kafara iya adadin waɗannan matan idan mace uku gare shi zai yi kafara guda uku idan biyu gare shi zai yi kafara guda biyu idan uku gare shi zai yi kafara guda uku Allah madaukakin sarki yake cewa qarsami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wannan kalmar da Allah madaukakin sarki yayi amfani da ita anan tujadiluka al-Imam Ibn Ashur da Fakhruddin Ar-Razi a cikin littattafan sunan tafsiri suna ganin cewa tujadiluka fi zawjiha akwai abun da aka cire a cikin wannan kalmar hunaka mudafun mahzuf ma'lumun mahzuf mudafun ma'lumun mahzuf shine aka cire a cikin wannan aya ai aslin magana sai a ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi sha'ni zawjiha wa qadiyatihi Allah madaukakin sarki ya ji muhawarar da kuke yi da kai da matar da take kai kukanta a wajen Allah akan abun da ya faru da ita da mijinta na zihari da yayi mata sai ya kasance tujadiluka hunaka mudafun ma'lumun mahzuf an cire shi ne saboda akwai wadatuwar ba sai an gaye shi ba wannan kuma shine abin da malaman usulul fiqh suke ce ma dalalatul iqtida bi ma'ana za a gaye abu amma abun ba shi ake nufi a karan kanshi ba misalin inda Allah madaukakin sarki yake cewa hurrimat alaikumul maita an haramta muku abinda koko an halalta muku abinda yake kasancewa matacce ne ba kowane matacce ne Allah madaukakin sarki ya haramta mana ba cin shi akwai abinda ko ya mutu irin kifi wannan Allah madaukakin sarki ya haramta ya halalta mana cin shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa yujadiluna fi qaumi lut ay yujadiluna fi sha'ni qaumi lut wa qadiyatihim yana yi mana mujadala ne a cikin abinda ya faru da mutanen annabi Lut da abinda suka kasance suna aikatawa nan inda Allah madaukakin sarki yake cewa tashtaki ila Allah kalimatu shakwa kalima ce wadda mutum zai yi amfani da ita ta nuna cewa lalle yana cikin matukar bukatuwa ko ku yana cikin damuwa wadda take damuwar ta kai matuka. Allah madaukakin sarki sai yayi amfani da kalmar tashtaki, beyi amfani da wata kalma wadda ba wannan kalmar ba. Allah madaukakin sarki ya bude wannan ayat qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah ya bude ayan da shi kuma Allah madaukakin sarki ya rufe ayan da shi ba dan komai ba, saboda Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da siffar shi ta as-sam'u ta ji. Allah yake cewa qad sami'a, Allah madaukakin sarki ya ji muhawarar da wannan matar take yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar mai tambaya zai yi tambaya, to ta kaka Allah ya ji, sai Allah ya tuna mana cewa inna Allaha sami'un basir. Dama a cikin sifofin Allah akwai ji, akwai gani wanda yana gaban kowane ji, sannan kuma yana gaban kowane gani. Allah madaukakin sarki sai yayi amfani da fi'li mudari. Allah yake cewa wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mai jin dukkanin abin da bayon shi ne suke aikatawa. Bayan Allah yayi amfani da sami'a, Allah ya ji magana ta biyu, sai Allah ya ce yasma'u, dan a nuna maka cewa jin Allah ba wai ya takaita bane kadai da abin da wannan matar ta zo da shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jin Allah ya yawalci kowane ji. Allah madaukakin sarki, idan mun lura a cikin wannan aya, Allah ya ambata Allahu hasu guda uku. Allah yake cewa qad sami'a Allah, haqiqa Allah madaukakin sarki ya ji, yake cewa qad sami'a Allah, haqiqa Allah madaukakin sarki ya ji qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, kuma tana kai kukanta zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wallahu, sai Allah madaukakin sarki ya ƙara ambata kalmar Allahu anan. Kalmar Allahu da ta zo su uku a cikin wannan surar, malamai sun ce domin Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa yana da uluhiyya. Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa lalle Allah madaukakin sarki ya cancanci wannan sifar wadda ake ce ma al-uluhiyya. Shi yasa Allah madaukakin sarki ce allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim, kamar bayan Allah ya ce mamu ya ji, kuma Allah ya tabbatar mana da cewa a cikin siffofin shi akwai ji, kamar mai tambaya yayi tambaya, to ta kaka al'amarin ya faru. Shine Allah madaukakin sarki yake cewa allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim, wa'anda suke haramta ma matansu, suke haramta ma kawunansu matansu daga cikinku, ma hunna ummahati. Allah ya ce ai wa'annan matan ba za su taba kasancewa ba uwayensu saboda sun furta wannan kalma. Allah ya ce in ummahatuhum illa allahi waladnahum, lalle uwayensu su ne kadai wa'anda suka haife su, lalle su kuma suna gayin wata magana wadda ta yi muni, kuma suna gayin wata magana wadda take ƙarya ce. Wa inna allaha la'afuwun ghafur, Allah madaukakin sarki mai rahama ne mai jin kai. Sannan Allah madaukakin sarki bayan ya haramta yin zihari ga mata, shine Allah madaukakin sarki zai bayyana mana hukuncin cewa duk mutumin da ya furta ma matar shi wannan kalmar, idan dai yana so su ci gaba da zaman arme, to sai ya intar da baiwa. Idan baya iyawa, sannan ya yi azumi na kwana 60 jere-jere. Idan baya iyawa, sannan ya ciyar da miskini guda 60. A nan inda Allah madaukakin sarki yake ce mana wa tashtaki ila Allah, kuma tana kai kukanta zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da ya wadatu da abin da ke akwai a hannun mutane, duk mutumin da ya wadatu da bukatuwa da mutane, ya kai kukan shi zuwa ga Allah madaukakin sarki, to Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawarin cewa zai biya ma wannan mutumin bukatuwar shi. Kadiba Hawlatu bint Sa'laba, lokacin da ta samu sabani da ita da mijinta, idan ta ga dama za ta iya tahiya gidansu, idan ta ga dama za ta iya zuwa ta kai karar shi a wajen magabatan shi, amma duka ba ta yi wannan ba, sai ta rugo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tana neman Allah madaukakin sarki ya kawo mata dauki, ya kawo mata agaji. Hawla ba ta nemi agajin kowa ba, agajin Allah shi ta fara nema. Shi ko Allah madaukakin sarki sai ya sabkar da wahayi, domin Allah ya nuna maka cewa duk mutumin da ya kai kukan shi zuwa ga Allah, to Allah madaukakin sarki zai karfa mishi wannan kiran nashi, kuma Allah madaukakin sarki zai yaye mishi damuwar shi. Annabi Nuh lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga mutanen shi yana ta musu wa'azi sun ki musulunta karshe annabi Nuhu ya nemi Allah madaukakin sarki ya agaza mishi Allah yake cewa wala qannada na Nuhun hakikanin gaskiya annabi Nuhu ya kira mu lokacin da yake cikin kunci Allah ya ce fala ni'mal mujibun Allah ya ce madalla da masu karba kira ashe duk mutumin da ya miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki ya kai kukan shi zuwa ga Allah yana mai yaqinin cewa Allah madaukakin sarki zai yaye mishi damuwar shi to shi ka Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin cewa tabbas zai yaye mishi wannan damuwar tashi annabi Ibrahim lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da cewa ya dauki matar shi da dan shi Isma'ila ya kai su a daji wanda shine Makka a yanzu ya aje su da ya kai su ya aje su a daji sai ya ce rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi di zar'in inda baitika al-muharram yake cewa ya Allah kai ka umarce ni in dauko matata da dana in kawo su a daji yace ya Allah na kawo su ga sunan na aje su a daji biwadin ghairi di zar yake cewa na aje su ne a wani daji wanda babu kayan noma a cikin wannan dajin yace rabbana li yuqimus sala yace Allah ba dan komai nayi wannan ba sai dan su tsaye da sallah annabi Ibrahim nan take sai yace faj'al afidatan minan nas yace ya Allah ka sanya mutane su zanki bi ta wajen su warzuquhum minas thamarat ka arzutad da su daga ƴaƴan itace la allahum yashkurun tabbas ka wada su gode maka ashe annabi Ibrahim lokacin da yake cikin kunci Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya dauki matar shi da dan shi ya kai su a daji bai nemi shi ya ba su kariya da kanshi ba bai nemi cewa ba me zai bar musu wanda za su ci sai ya daga hannu yana mai gaya ma Allah cewa Allah ya arzuta su da abin da za su ci kuma Allah madaukakin sarki ya sanya kayan danye a wurin da suke kadiba yanayin yaqini da annabawa suna jin cewa Allah madaukakin sarki zai yaye musu damuwar su bai ma ce Allah ya ba su abinci ba ko ya ba su wani abu a'a kayan danye yace Allah ya ba su a yanzu kau a garin Makka yadda mutan masana suke gani cewa babu wani gari inda zaka nemi wasu kayan danye da zaka sha ka rasa in dai kana cikin Makka duk da ba anan ake noma su ba amma Allah madaukakin sarki ya amsa mushi addu'a shi ya karba mushi inda matar shi ta aje danta Isma'il anan ne Allah madaukakin sarki ya fitar da ruwan Zamzam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana falalar su cewa su din waraka ne wannan yana nuna cewa duk mutumin da ya miƙa kukan shi zuwa ga Allah ya kai damuwar shi zuwa ga Allah to Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin cewa zai yaye mishi damuwar shi annabi Yaqub lokacin da ƴan uwan annabi Yusuf suka dauke shi suka jefa shi a rijiya kukan shi ya kai zuwa ga Allah bai bada cikiya ba cewa innama ashku bathi wa huzni ila Allah yace lalle ni ina mai kai damuwa ta da kunci na a wajen Allah madaukakin sarki a ƙarshen kissar kuma Allah madaukakin sarki ya maido mishi da dan shi sannan Allah madaukakin sarki ya ba dan shi mulkin Misr Allah madaukakin sarki ya ba shi muqami wannan yana nuna cewa duk mutumin da ya kai kukan shi zuwa ga Allah madaukakin sarki to Allah yayi alƙawarin cewa zai yaye mishi damuwar shi annabi Yunus lokacin da ya fada a cikin ruwa kifi ya hade shi yake cewa wa dhannuni izhaba mughadiban fa dhanna allan naqdir alayhi fanada fi zulmat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yake cewa ya Allah lalle ni na zalunci kaina sarki ya tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya tabbata a gare ka Allah madaukakin sarki ya sa wannan kifin ta amayike shi ta kawo shi bakin gaba ta aje shi annabi Zakariya lokacin da ya tsuha kuma ga matar shi ita ma ta tsuha sannan suna da matsala aihuwa yake cewa rabbi la tazanni farda yace ya Allah kada ka barni ni kadai ba tare da ka bani magaji ba wa anta khairul warisin kuma kai ne kafi alkhairi akan kowane magaji kai tsaye Allah madaukakin sarki ya karba mushi Allah ce fastajabna lahu sai muka karba mushi wa wahabna lahu yahya Allah ce muka bashi da yahya wa aslahna lahu zawja Allah madaukakin sarki yace kuma muka gyara mushi ma'aifar matar shi ashe yan uwa musulmi wannan ayar wa tashtaki ila Allah tana nuna mana cewa duk mutumin da ya kai kukan shi zuwa ga Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin cewa zai kawo mishi dauki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa ya shiga kunci ya shiga halin kakanuka lokacin da aka zo za a yaƙin Badr lokacin da aka zo za a yaƙin Badr sahabban manzon Allah dukkan su 300 ne sai dan abin da ba a rasa ba su ko kafirai su 1000 guda ne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa ya daga hannu yake cewa Allahumma anjizni ma wa'adtani yake cewa ya Allah ka cika mana abin da kai mana alƙawari manzon Allah yake cewa Allahumma atini ma wa'adtani yace ya Allah ka bani abin da kai mana alƙawari manzo Allah yake cewa Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba manzo Allah yake cewa ya Allah idan dai ka bari aka halaka wa an ga sahabban nawa lan tubada fil ard yake cewa ba za a taba bauta maka ba a doran kasa kai tsaye Allah madaukakin sarki ya sabkar da mala'iku guda 1000 domin su kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dauki a cikin wannan yakin wannan yana nuna mana cewa duk girman matsala duk girman damuwa duk yanayi yanda aka shiga idan dai bawa ya mika wuyan shi zuwa ga Allah madaukakin sarki yayi tawassuli ya kudurta cewa Allah zai biya mishi bukatun shi to Allah yayi alƙawarin cewa zai biya mishi wannan bukatun Allah madaukakin sarki bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kukan shi Allah ya turo mala'ika 1000 guda domin su kama ma masu imani a yi wannan yakin Allah madaukakin sarki yake cewa istastaghisuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman daukin ubangijinku fastajaba lakum Allah ya karba muku cewa annimu muddukum bi alfin min almalaikati murdifi lalle ni zan turo malaika 1000 guda wanda suna jajjere a tsakanin su domin su kama muku ai wannan yakin wannan yana nuna mana cewa matsalolin da muke ciki yanzu da damuwar mu da muke ciki ta yanayin rayuwa da muke ciki ga abinci yayi tsada ga barazana na rashin tsoro wannan yana nuna mana cewa idan mun kai kukan mu zuwa ga Allah to Allah madaukakin sarki zai yaye mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Abdullah ibn Mas'ud ya rawaito manzo Allah yake cewa man nazalat bihi faqatun duk mutumin da Allah ya jarabce shi da wani bala'i duk mutumin da Allah ya jarabce shi da wata jarrabawa fa anzalaha ila an-nas sai wannan mutumin yaje yana ta kai kukan shi zuwa ga mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam tusadda faqatu wannan mutumin ba za a taba biya mishi bukatun shi ba manzo Allah yake cewa man nazalat bihi faqa amma duk mutumin da Allah ya jarabce shi da wani abu fa anzalaha ila Allah sai ya kai kukan shi zuwa ga Allah fayushiku Allahu lahu bi rizqin ajilan am ajilan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum Allah ya jarabce shi da wata jarrabawa ya kai kukan shi zuwa ga Allah to yayi kusa da Allah madaukakin sarki ya kwaranyo mishi wani arziki ko a kusa ko a nesa arzikin da Allah madaukakin sarki zai baka a yanzu ne ko ku sai gobe ko ku sai banda gobe ko ku sai wata rana Allah madaukakin sarki zai biya ma wannan bukatar taka wannan yana nuna mana cewa duk damuwar mutum idan ya kai ta a wajen Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki zai yaye mishi wannan damuwar dashi Khadija Khawlatu binti Sa'laba lokacin da ta samu matsala da mijinta wa tashtaki ila Allah sai ta rugu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana mai nema Allah madaukakin sarki ya kawo mata dauki Allah madaukakin sarki kawai ya amsa kukanta sai ya sabkar da wannan ayoyin guda uku wanda muka karanta zuwa guda hudu anan kuma ya kamata mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskure ko tuntuban halshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh